بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta’ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna biyu ga watan Zulhijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445, wanda yake daidai da 8 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shi ne darasinmu na biyar a cikin littafin Kitabu Tauhid, wallafar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah ta'ala ya mishi rahama, daga wannan majalisi mai albarka, Masjidul Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, dake wannan unguwa ta Ibrahim Bako a nan cikin garin Bauchi. Darasinmu na satin da ya gabata, mun tsaya ƙarshen matsalolin da malam ya kawo ƙarƙashin babin Kitabu Tauhid, wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan babi na farko. Malam ya ce, babu fadlit tauhidi wama yukaffiru minaz dhunub. Wannan babin zai yi mana bayani akan falalan tauhidi da kuma yadda tauhidi yake da tasiri wajen kankanan zunuban bawa. Kadaita Allah da bauta, bauta ma Allah shi kadai, da kuma yadda tauhidi yake da tasiri wajen bawa ya samu gafaran zunubansa, ya samu rahama daga wajen Allah subhanahu wataala. Allah ya mana rahama. Wa qaulillahi ta'ala, da fadin Allah madaukakin sarki da yace, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah ta'ala yace, alladhina amanu, waɗanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, basu cakuɗa imanin su da zalunci ba, basu cakuɗa imanin su da shirka ba, ulaika lahumul amnu, waɗannan su ne suke da cikakken aminci, wa hum muhtadun, kuma su ne shiryayyu. Abdullahi ibn Abbasin, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ya ce lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta suratul an'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani basu cakuɗa imaninsu da zalunci ba, su ne za su samu aminci, kuma su ne shigayyu. Ya ce fahimtar wannan ayar sai ta yi masahabbai wahala, sai suka ce Allah ya ce waɗanda suka yi imani basu cakuɗa imaninsu da zalunci ba, sai suka ce to a cikinmu ayyuna la yazlimu nafsa, waye bayi zaluntar kanmu a cikinmu, waye bayi zaluntar kansa, in zalunci ne zaluntar kai kowa yana yi, kowa yana zunubi, kowa yana yin wani abu na zaluntan kansa, kenan mafiya yawan mu ba za mu samu aminci ba, ba za mu samu shari'a ba. Daka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, a'a, ba zaluncin da kuka sani ba, ba zaluncin da kuke magana akai bane, zalunci shine shirka, shine irin yanda Luqmanul Hakim yace ma ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga sai yace lalle shirka zalunci ne babba ashe ana nufin waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin su da shirka ba suka zama masu tauhidi tsantsa masu kadaita Allah da bauta shi kadai ashe tauhidi shine yin imani ba kuma tare da cakuɗa imanin da shirka ba ba tare da hada imanin da bautar Allah ana bauta ma Allah shi kadai ai zama an hada bautar Allah din da bautar wani wanda ba Allah ba sawa'un cikin mala'iku cikin manzanni cikin annabawa salihan bayi waliyai ko cikin manya-manyan mutanen da ake ganin suna da daraja ko a wajen Allah ko a idanun mutane ba a hada bautar su da bautan Allah subhanahu wata'ala innama ana bauta ma Allah ne shi kadai ana kadaita Allah ne da bauta wannan shine tauhidi kadaita Allah da duk wani abun da yake haƙƙi ne na bauta to ana tabbatar da wannan haƙƙin ne ga Allah wahdahu la sharika la subhanahu wata'ala wa an ubadah ibn samit radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ما لن يتي وأن أبادك ابن الصامت an karko daga sahabiyyu ubada ibnu samit Allah ya kare da a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man shahida an la ilaha illallah duk wanda ya bada gaskiya ya shaida cewa babu abin bautawa bisa ga cancanta da gaskiya in ba Allah ba shi kadai duk wanda ya gamsu cewa Allah shine kadai abun bauta Allah shine kadai yake da haƙƙi da cancantar bauta shi kadai bashi da abokin tarayya cikin mala'iku ko cikin annabawa ko cikin manzanni ko cikin waliyai ko cikin manya-manyan mutane ko cikin malamai Allah bayi da abokin tarayya bayi da wani wanda yake da haƙƙin a hada shi da shi wajen bauta wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya kuma shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu ya shaida cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama ya shaida cewa annabi Isa kalmar Allah ce da ya jefa ta zuwa gana na Maryam kalmar Allah shine kun fa yakun inna masala Isa inda Allah kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun Allah yace misalin halittar annabi Isa a wajen Allah kamar halittar annabi Adam Allah ya halice shi daga turbaya sai yace mar kasance sai ya kasance Allah yace ma annabi Adam zama mutum sai ya zama mutum to haka yace ma annabi Isa kun fa yakun shi yasa yace annabi Isa kalmar Allah ce ta kun fa yakunu Allah ya ce masa zama mutum sai ya zama saboda a tsarin da Allah ya halicci duniya shine duk wanda zai zo duniya Allah yana halittar sa ne ta hanyar mu'amala tsakanin namiji da mace amma annabi Isa alaihi salam sai Allah ya halicce shi ta hanyar gudumawar mace zalla ba tare da ta yi mu'amala da wani namiji ba da haka kalmar Allah ce Allah ya ce masa zama mutum sai ya zama zama halitta a cikin mahaifiyarka sai ya zama wa ruhun min sannan ruhi ne daga Allah busa ce daga mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam da haka duk wanda yake da cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kalmar Allah ce ruhin Allah ne annabi Isa ba dan Allah bane wannan yasa zamu ga dukkanin annabawan Allah a cikin alqur'ani idan Allah ya tashi ambatan su sai ya kira sunan su su kadai ba tare da ya kira sunan mahaifansu ba sai ya ce Ibrahim Allah ba zai ce Ibrahim ibnu Azar ba annabi Musa ba za a ce Musa ibnu Imran ba ba za ka ji an ce Dawud ibnu Sulaiman ibnu Dawud ba ba za ka ji an ce Muhammad ibnu Abdullah ba sallallahu alaihi wa sallam amma annabi Isa alaihi salam duk inda Allah zai yi magana akan shi mafiya yawa sai kaji ya ce Isa ibn Maryam al-Masih ibn Maryam wa idh akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam hikimar hakan ita ce saboda Allah ya kore jingina annabi Isa zuwa ga Allah da kristoci suke yi da sunan cewa shi Allah shi dan Allah ne daka sai ce Isa ibn Maryam ma'ana annabi Isa ba dan Allah bane dan nana Maryam ne nana Maryam ita ce mahaifiyarsa shi din ba dan Allah bane to daka shi yasa duk inda Allah zai yi magana akan shi a mafiya yawa in banda wasu wajaje kididdigagu sai kaji ya ce Isa ibn Maryam al-Masih ibn Maryam al-Masih Isa ibn Maryam annabi Isa dan Maryam al-Masih dan Maryam saboda ya tabbatar da cewa dai wannan jingina shi zuwa ga Allah da suke yi ba gaskiya bane annabi Isa ba Allah bane annabi Isa ba dan Allah bane daka annabi Isa bawan Allah ne Allah kuma ya ce lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrab annabi Isa dan nana Maryama bai taba jin yafi karfi ko yana kyama ko ya wuce zama bawan Allah ba annabi Isa bai taba kyamar siffar ba siffar zama shi din bawan Allah ne ba haka nan mala'iku makusantar Allah makusantan Allah ba wani a cikin su da ya taba jin ya wuce zama bawan Allah ba wani a cikin su da ya taba jin yana kyamar a jingina shi cewa shi bawan Allah ne waman yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a duk wanda ya kyamaci zama bawan Allah yayi girman kai to Allah zai tattara su zuwa gare shi ran tashin alkiyama daka in kullu man fis samawati wal ard illa ati arrahmani abda duk wani wanda ke sama da kasa zai je gaban Allah ne ran tashin alkiyama a matsayin bawa ba wani wanda zai je gaban Allah wai a matsayin shi ma Allah ne ko shi dan Allah ne duk wanda zai je gaban Allah to zai isa gaban Allah ne a matsayin Allah shine Allah shi kuma shi bawa ne bawan Allah ne shi saboda haka alaka tsakanin dukkanin halittu da Allah halittun sama da kasa alaka ce ta mahalicci da abin halitta mai bauta da kuma abin bauta alaka ce tsakanin Allah da kuma bawa kowa bawa ne Allah shi ne kadai Allah kowa abin halitta ne Allah shi ne kadai mahalicci kowa mai bauta ne Allah shi ne kadai abin bauta subhanahu wa ta'ala wal jannata haqqun sannan ya shaida cewa aljanna gaskiya ce aljanna gaskiya ce aqidar musulmi ahlus sunna shine akwai aljanna kuma aljanna Allah ya riga ya halicce ta Allah ya riga ya tanaje ta ba kamar aqidar wasu daga cikin jahmiyawa da mu'tazila da suke da fahimtar cewa sai an je lahira ne tukunna kafin Allah ya yi aljanna a'a Allah ya riga ya halicce aljanna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka wal jannatin 'arduha as-samawati wal ardu sai ce u'iddat lil muttaqin ma'ana u'iddat an riga an tanaje ta fi ilu madi ne an riga an tanaje ta don masu tsoron Allah laka aljanna tana nan a halin yanzu Allah ya riga ya halicce ta Allah ya riga ya tanaje ta aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta gaskiya ce ita ma wuta Allah ya riga ya tanaje ta fattaqun naru allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin wattaqun naru allati u'iddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul la'allakum turham kaga Allah ya ce an riga an tanaje wuta dan kafirai daga wuta Allah ya riga ya tanaje ta aljanna Allah ya riga ya tanaje ta saboda waɗannan siffofi ne guda biyu na Allah Allah yana da rahama yana kuma da azaba rahamar Allah aljanna azabar Allah ita ce wuta shi yasa Allah ya tanaje wuta ya tanaje aljanna in an je lahira fa minhum shaqiyyun wa sa'id akwai tababbu akwai rabautattu fa ammal ladhina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq tababbu sune yan wuta wa ammal ladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ata'an ghayra majdud rabautattu sune yan aljanna haka in an je lahira to mutane suna kashi biyu ne koda a karan farko akwai yan tozon la'arafi amma daga karshe za su koma aljanna daga karshe za a koma a lahira an kasu kashi biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu suna wuta wasu kuma suna aljanna Allah ka sa mu cikin yan aljanna daga mutun ya shaida cewa aljanna gaskiya ce Allah ya riga ya tanaji aljanna don yayi sati don yayi sakayya ma bayinsa waɗanda suka yi ayyuka na gari suka yi imani ya tanadi wuta don yayi azaba irin ta adalci ma bayinsa waɗanda suka saba masa waɗanda suka kafirci suka bijire masa suka ƙi bin dokokinsa Allah ya tsare mu daga wuta sai ce adkhalahu Allahul jannata duk wanda ya kiyaye wannan ashe da cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ashe da cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne ashe da cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kuma kalman Allah ne kuma ruhin Allah ne ashe da cewa aljanna gaskiya ce ashe da cewa wuta gaskiya ce to adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna a bisa abin da yake kai na aiki malamai suka yi fassara guda biyu ma wannan kalmar wannan maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna bisa ga abin da yake kai na aiki shine wasu suka ce Allah zai bashi aljanna gwargwadon ayyukan alkhairinsa ga imani ga tauhidi ga kuma aikin alheri saboda haka aljannarsa Allah zai bashi ita gwargwadon yawan ayyukansa wanda ya fi shi aiki yana sama da shi wanda ya fi shi aiki yana sama da shi wasu kuma suka ce a'a Allah zai shigar da shi aljanna a bisa abin da yake kai na aiki shine koda kuwa yana kan aikin asha koda yana ayyukan sabon Allah muddin yana da wannan tauhidin to Allah zai shigar da shi aljanna Allah zai shigar da shi aljanna shi yasa hadisin Abu Zar Al-Ghifari Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya shaida cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah zai shigar da shi aljanna Abu Zar Al-Ghifari yana jin wannan hadisin sai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa in zana wa in saraka koda kuwa mutumin nan yayi zina koda yayi sata zai shiga aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in zana wa in saraka in dai ya tafi da tauhidi ya shaida Allah cewa Allah shine kadai abin bauta ba wani abin bauta in ba Allah ba ya shaida cewa ni manzon Allah ne zai shiga aljanna koda yayi zina koda yayi sata Abu Zar ya sake cewa wa in zana wa in saraka manzo Allah kace ko yayi zina ko yayi sata Annabi ya ce wa in zana wa in saraka koda yayi zina koda yayi sata Abu Zar ya sake cewa wa in zana wa in saraka koda yayi zina koda yayi sata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in saraka ala ragmi anfi Abi Zar koda yayi zina koda yayi sata zai shiga aljanna koda kuwa Abu Zar baya so koda Abu Zar baya so shiga aljanna zai shiga aljanna almuhim dai anan shine yana nuna mana falalen tauhidi ba wai yana bada kofa ne ko dama ga mutum ya je ya zina ko sata ba ma'anan zai shiga aljanna ai mutanen kashi biyu ne akwai wanda zai shiga aljanna fi awwali daf'a abugun farko karan farko zai shiga aljanna akwai wanda kuma sai ya bi wutan jahannama yayi wasu ayyukan asha yayi wasu ayyukan sabon Allah wanda cikin adalcin Allah ya so yayi masa azaba to Allah sai yayi masa azaba na dan wani lokaci sai fitar da shi ya shiga aljanna kaga dai ya shiga aljanna a ƙarshe amma dai ya biya ta wuta to dama shi bawa abin da yake nema shine Allah in ya tashi masa mu'amala ya masa mu'amala ta rahama da falala amma ba mu'amala ta adalci ba dan in Allah zai maka mu'amala ta adalci ba za ka kai labari ba ma'ana mu'amala ta adalci shine ba za a ƙara maka akan zunubanka ba amma duk zunubin da ka je da shi ba yafiya wannan ita ce mu'amala ta adalci duk abin da ka ɗebo to sai ka ɗanɗani kudar wannan abin to wannan shine Allah ya maka mu'amalan adalci tit for tat kenan kana yi Allah ya maka kana yi Allah ya maka to tun a duniya ma ba za ka yi labari ba walau ya'khidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin ya'khiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun Allah yake faɗi a suratul nahl yace inda Allah yana kama bayi da duk abin da suke aikatawa duk zaluncin da bayi suka yi da yanzu a bayan ƙasa ba wani abu mai rai a suratul yasin suratul fatir yace walau ya'khidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba inda Allah yana kama mutane da duk abin da suka aikata da yanzu ba wani abu mai rai da yake kai komo a bayan ƙasa walakin ya'khiruhum ila ajalin musamman sai dai Allah yana jinkirta musu zuwa wani lokaci sananne fa idza jaa ajaluhum in lokaci yayi sai ya ce fa inna allaha kana bi ibadihi basira to Allah yana ganin kowa bai ce za a yi kaza yi kowa ya ce Allah yana ganin kowa to kaga kenan ashe bawa abin da yake so shine Allah ya masa mu'amala ta falala da rahama da gafara saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana da cewa duk wanda ya tafi lahira da tauhidi to koda kuwa yayi wasu ayyukan da ta kai Allah ya masa azaba to da karshe dai zai shiga aljanna muddin babu shirka a al'amarinsa akhrajahu imam al-bukhari da muslim suka rawaito walahuma fi hadithi itban sannan imam al-bukhari da muslim suna da hadithin itban da yace fa inna allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bi zalika wajha allah allah ya haramta wuta ma duk wanda yace la ilaha illa allah yana neman yaldan allah duk wanda yayi tauhidi ya fadi la ilaha illa allah da gaske yake yi yana neman yaldan allah to allah ya haramta masa shiga wutar jahannama ba shi ba wuta Allah ya haramta mu wuta wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala musa annabi musa alaihi salam wata dana ya roki Allah yace ya rabbi ya ubangiji allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bi yace ya Allah ka sanar da ni wani abu ka sanar da ni wata addu'a wani zikiri wanda zan dinga kiranka da shi ina roƙonka da shi qala sai Allah ya ce kul ya musa la ilaha illa allah Allah ya ce ya musa ka ce la ilaha illa allah qala sai ya ce ya rabb ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hadha ya ce ya ubangiji wannan ai ga maganin zikiri ne kowa yana fada so nake ni a bani wani zikiri vip zikiri na vip na manya-manyan mutane ba wannan ba wanda yake ga magari kowa ya sani kowa ya iya qala sai Allah ya ce ya Musa saurareka ji ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi inda a ce sammai guda bakwai duka da waɗanda duk suke cikin sammai guda bakwai in banda ni wal ardina sab'a da kuma kassai guda bakwai gaba daya fi kifati inda za a sanya su a tafi daya na sikeli wala ilaha illa allah fi kifati a sanya la ilaha illa allah a tafi daya malat bihin la ilaha illa allah la ilaha illa allah nauyin ta zai rinjaye su nauyin la ilaha illa allah zai rinjaye su saboda haka wannan zikirin ba ga magari bane tare da cewa kowa yana fadi ba shi ke nuna cewa wannan zikirin ya zama wulakantaccen zikiri ba ko kuma zikiri mai makaskanciyar daraja zikiri ne mai daraja zikiri ne mai falala kar ka ga cewa kowa yana fadi kowa ya iya kowa ya sani a'a zikiri ne mai daraja in zaka roki Allah ka roki Allah da la ilaha illallah isa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'a duk wanda ya shiga damuwa ya zo ne ya karanta la ilaha illallah alazim alhalim la ilaha illallah rabbul arshi alazim لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما يوم ميميتا سو يوم ميميتا سو الله زي بيا مر بكاتسا رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انس بن مالك يتي ناجي من ذا الله تصدا امينتين الله سكار تبتا ا غريشي نا تشيوا قال الله تعالى الله مدوكين سركي ياتي يا ابن ادم يا كاي دان ادم law ataitani bi qurabil ardi khataya inda zaka zo gare ni ranan alkiyama a ce ka zo da zunubai zunubanka sun kai cikin duniya sun malakita ni la tushriku bi shay'a sai ka gamu da ni ba shirka a cikin lamarin ka Allah ataituka bi qurabiha maghfira ni kuma zan zo maka da cikin duniya na gafara kaga mutun ya je da zunubai cikin duniya an je mai da gafara an bashi gafara cikin duniya kaga ba sauran zunubi kenan sai tafiya aljanna saboda ya je gaban Allah babu shirka to a wannan babin mallan yace fihi masail akwai masalolin da zamu fahimta kamar haka al'ula mas'ala ta farko si'atu fadlillah yalwan falalan Allah ta yanda in mutun ya je ma Allah babu shirka
Allah kuma zai masa gafara. Wannan yalwan falalan Allah ne.
Asaniya mas'ala ta biyu, kasratu sawabi tauhidi inda Allah. Yawan ladan da mutum yake samu a wajen Allah in yaje gaba ga Allah ga tauhidi, tauhidi. In yayi tauhidi irin ladan da zai samu a wajen Allah. Asalisa mas'ala ta uku, takfiruhu ma'a zalika lizunub. Yadda tauhidi yake kankare zunubi, ga lada ga kuma samun kankaren zunubai. Arabi'a mas'ala ta hudu, tafsirul ayatil latifi suratul an'am. Fassaran ayan suratul an'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, kamar yadda muka karanta. Al-khamisa mas'ala ta biyar, ta'ammulul khamsil lawati fi hadisi Ubada. Lura ko kula ko fahimtar abubuwa guda biyar da suka zo a hadisin Ubada ibn Samit, ce da cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, ce da cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, bawan Allah ne, ce da cewa Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, kalman Allah ne, ruhin Allah ne, ba Allah bane, ba dan Allah bane, ka ce da cewa aljanna gaskiya ce, da kuma ce da cewa wuta ma gaskiya ce. As-sadisa mas'ala ta shida, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi itbana wa ma ba'dahu. Idan ka hada tsakanin wannan hadisin da hadisin itban, da muka ji cewa duk wanda ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, yana neman yardan Allah zai shiga aljanna, da wanda ya zo bayan sa ta bayyana laka ma'ala qauli la ilaha illallah, anan zaka fahimci ma'anan fadin la ilaha illallah. Ashe shine ka fadi la ilaha illallah kuma ka tsayi akai. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, zaka fahimci kuskuren waɗanda suka rude, rukaddu, dibgaggu, waɗanda suka fahimci la ilaha illallah a fahimta ta baibai, su ne waɗanda suke cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah to ya zama ɗan aljanna, koda kuwa ya aikata duk abin da ya aikata na shirka da kafirci, koda yayi duk abin da zai warware masa la ilaha illallah sa, suka ce to indai ya ce la ilaha illallah shikenan ya zama dan aljanna. Kaga inda haka ne aida su Abdullahi bin Ubay bin Salul sayyidul munafiqina, da sun fi kowa daraja a musulunci, saboda sun faɗi la ilaha illallah. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibu. Allah ya ce in munafikai suka zo gaba gare ka, za su ce maka mun shaida wallahi kai manzon Allah. Allah ya ce ko ba su faɗa ba Allah ya shaida kai manzansa ne, kuma ya san munafikai ƙarya suke. Su Abdullahi bin Ubay bin Salul shine a sawun gaba a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ba mai imani bane shi, bal ma tun yana duniya Allah ya masa albishir cewa zai tafi wutan jahannama. Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Saboda haka kaga kenan, ashe ba zallan faɗin la ilaha illallah ba, sai an faɗe ta an kuma tsayu akan ta, an tsayu akan tabbatar da abinda la ilaha illallah ta kunsa. As-sabi'a mas'ala ta bakwai, at-tanbihu li shartil ladhi fi hadithi itban. Tanbihi game da sharadin da yazo a cikin hadisin itban shine ka faɗi la ilaha illallah, kana me tsarkake wannan la ilaha illallah don Allah, kana mai neman yardan Allah, ba ka faɗa bane saboda ka samu wani abu na duniya. Ba mutum ya faɗi la ilaha illallah ya shigo musulunci bane dan ya samu wani abun duniya, ko dan ya samu wani abu wanda yake sa tsammanin zai samu. As-samina mas'ala ta takwas, kaunul anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Ashe har annabawan Allah ma suna bukatar sai an musu tanbihi game da falalan la ilaha illallah. Kaga Annabi Musa da aka ce ka ce la ilaha illallah, sai ce a wannan ai zikiri ne normal wanda kowa ya iya. Ashe shi ma bai gane falalan la ilaha illallah ba sai da Allah ya ankarar da shi. At-tasi'a mas'ala ta tara, at-tanbihu lirujhaniha bi jami'il makhluqat. Bayani akan yadda la ilaha illallah za ta rinjaye dukkan halittun Allah, duk yawan halittun Allah, duk girman sama da ƙasa, la ilaha illallah ta fi su nauyi. Ma anna kaseeran mimman yaqulu ha yakhifu mizanuhu, tare da cewa akwai da yawa daga cikin wanda za su faɗi la ilaha illallah amma mizanin su ran tashin alkiyama zai zama sako-sako, saboda sun faɗi la ilaha illallah a baki amma ba su tabbatu a zukatansu ba, saboda haka mizanin su ba zai nauyi ba. Al-ashira mas'ala ta goma, annasu ala anna al-ardina sab'un kas-samawati. Bayani akan ashe ƙasa ma guda bakwai ne kamar yadda sama take guda bakwai.
Allah ma kuma ya tabbatar da haka a cikin Alkur'ani Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun Allah shine ya halicci sammai bakwai ya kuma halicci irin su a ƙasa shine kasai guda bakwai sama daya akan daya ƙasa kuma daya a ƙasan daya Al-hadiya ashara mas'ala ta 11 anna lahum ummaran ashe anna lahunna ummaran ashe da sama da ƙasa suna da masu lura da su masu kula da su masu gyara su da waɗanda kuma suke zama a cikin su athaniya ashara mas'ala ta 12 ithbatus sifat ana tabbatar ma Allah sifofi khilafan lil ash'ariyya sabanin ash'ariyawa Allah yana da sifa Allah yana da sifofi kuma duk inda Allah ya tabbatar ma da kansa da sifa ba a korewa ba a sa ma Allah suna ko alakana masa wata sifa in kuma ya sa ma kansa suna ko ya tabbatar ma kansa da wata sifa ba a kore masa ba a cewa ka sifa kaza bata dace da Allah ba in har Allah ya ce kaza sifar sa ce to haka ake amintuwa a yarda cewa wannan din sifar Allah ce as-salifatu ashara mas'ala ta 13 annaka idza arafta hadith Anas idan ka fahimci hadisin Anas arafta anna qawluhu fi hadith itban zaka fahimci a shi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fadi a cikin hadisin itban da yace fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bidhalika wajha Allah da yace Allah ya haramta ma wuta ta cina mun duk wanda ya fadi la ilaha illa Allah yana mai neman yardan Allah zaka fadi zaka fahimci abinda ake nufi annahu tarku shirk abinda ake nufi shine barin shirka laysa qawlu habil lisan ba wai fadi da harshe kadai ba ana nufin bayan ka fadi to kuma ka bar shirka ba za ka ce la ilaha illa Allah kuma kana bautan wasu wanda ba Allah ba ya nuna cewa la ilaha illa Allah bai tabbata ba kenan arabi'atu ashara mas'ala ta 14 ta'ammulul jam'i baina kauni isa wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdai allahi wa rasulaihi bayani ko la'akari da cewa da annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan su bayin Allah ne manzon Allah ne babu Allah a cikin su ba dan Allah a cikin su dukkan su ba Allah bane dukkan su ba yayin Allah bane dukkan su bayin Allah ne kuma dukkan su manzannin Allah ne al-khamisatu ashara mas'ala ta 15 ma'rifatu ikhtisasi isa bi kaunihi kalimatullah sanin kebantacciyar darajar annabi isa cewa annabi isa kalmar Allah ce kowa ya zo ne ta hanyar kun fa yakun haka kowa ya zo in Allah in an samu alaka tsakanin mace da namiji maniyi ya zuba maniyin namiji da maniyin mace kafin a tada dan sai an samu kun fa yakun Allah ne zai ce masa zama kasance da sai ya zama da domin akwai maniyin da za a zubda shi amma ghairu mukhallaqa ne Allah ba zai halicce shi ba shi kun fa yakun bai tabbata akan sa ba saboda haka amma Allah ya kira annabi Isa da cewa shi din fa kun fa yakun ne saboda wato shi yafi zama abun ban mamaki ta yadda shi aka halicce shi ba tare da an samu wata alaka ta saduwa tsakanin mace da namiji ba Allah ya halicce shi a haka as-sadisatu ashara mas'ala ta 16 ma'rifatu kaunihi ruhan min fahimta da sanin cewa annabi Isa ruhi ne daga Allah as-sabi'atu ashara mas'ala ta 17 ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar falalan imani da aljanna da wuta cewa akwai wuta akwai aljanna dole ne ayi imani da su as-saminatu ashara mas'ala ta 18 ma'rifatu qawlihi ma'anan fadin fahimtar ma'anan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amal Allah zai shigar da shi aljanna bisa ga abin da yake kai na aiki wannan yana nuni izuwa ga cewa ba a samu aljanna sai an hada da aiki ana hadawa ne da imani da aiki al-imanu wal amalu salih innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatul na'im innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahti al-anhar zalika al-fawzul kabir kaga duk inda Allah ya ce akwai aljanna za a ba su aljanna sai ce sai sun yi imani sun kuma hada da aiki na gari sai an yi imani an hada da aiki na gari at-tasi'atu ashara mas'ala ta 19 ma'rifatu anna al-mizana lahu kiffatan fahimtar cewa mizani scaling da za a auna ayyukan bayi dan tashin alkiyama yana da tafi guda biyu hagu da dama nan a sa ayyukan alheri nan a sa ayyukan sharri idan ayyukan alheri suka rinjayi na sharri mutun ya samu dacewa in ayyukan sharri suka rinjayi na alheri ya tabi wal waznu yawma idhin alhaq Allah ya ce au a ran tashin alkiyama gaskiya ne za a yi au faman saqulat mawaziruhu fa ulaika humul muflihun wanda mizanin sa na kyawawan ayyuka suka yi nauyi to wannan sune rabautattu faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun wadanda kuma mizanin su na miyagun ayyuka wanda mizanin su na kyawawan ayyuka suka yi sakwasuku mizanin su na miyagun ayyuka suka yi nauyi to wannan sune asararru fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi aishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya al 20 mas'ala ta 20 na karshe ma'rifatu dhikril wajh tabbatar da cewa Allah yana da fuska Allah yana da fuska wace kalan fuska ba mu sani ba me yasa saboda Allah bai fada mana ya fuskar take ba amma yana da fuska eh yana da fuska saboda Allah ya tabbatar maka kansa wannan a cikin alqur'ani yace kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ta'ala yace duk wanda ke sama da ƙasa zai gushe zai mutu wa zai saura Allah yace shine fuskar ubangijinka ma'abucin karamci ma'abucin girma anan sai malamai suka ce da Allah yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram bai ce dhil jalali ba sai ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali kamar wato Allah kamar yana so ya nuna maka kamar kusan wajhu rabbika dhul jalali kamar wajhin ma badal ne na dhul jalali wal ikram kamar in ma kana so kai bayanin wane ne Allah to ba zai yi kai bayanin Allah ba sai ka tabbatar masa da cewa yana da me yana da fuska sai ka tabbatar ma Allah cewa Allah yana da fuska shi yasa bai ce wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali ba sai a ƙarshen suratul rahman din da yace tabaraka subhu rabbika dhil jalali wal ikram saboda a nuna maka dhil jalali wal ikram badal ne na rabbika amma anan sai yace wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram fuskar ubangijinka fuskan nan kamar fuskar ita ce ma ma'abucin karamci da girma din fuskar Allah din dan a tabbatar maka da cewa fa da gaske Allah yana da fuska amma yaya fuskar take ba mu sani ba wannan kuma sai mutun ya dage tukuru wajen yin ayyuka nagari saboda ya dace cikin masu ganin Allah a cikin gidan aljanna dan ya ga fuskar Allah take amma a duniya tunda Allah ya ce yana da fuska to tabbatar masa da ita ake ba a tambaya kuma yaya ba a takayifi ba a kamanta ya fuskan Allah yake ko ayi tamthili ko ayi tashbihi ko kai ta'abili kace tun da ba a sanya take ba to babu ita ba a haka wani ya tambaye al-Imam Malik ibn Anas yace da shi yaya Allah ya daidaita akan al-arshi sai yace al-istiwa'u ma'lum cewa Allah ya daidaita akan al-arshi wannan sanannen al'amari ne wal kayfiyatu majhul sanin yaya ya daidaita wannan kuma ba mu sani ba wasu'alu anhu bid'a tambaya akan yaya Allah ya daidaita akan al-arshi wannan kuma bid'a ce inda akwai fa'ida na kasancewa yaya Allah ya daidaita da ya faɗi amma akwai fa'ida na kasancewa ya daidaita akan al-arshi shi yasa ya faɗi maka haka dan haka akwai fa'ida ta ka zama kana da aqidar cewa Allah na da fuska shi yasa ya tabbatar da cewa yana da fuska amma yaya fuskan take wannan babu fa'idar ka sani shi yasa Allah bai faɗa maka ba amma in an je al-kiyama in ka dace cikin masu ganin Allah zaka ga ya fuskar Allah take insha Allah Allah ya sanya mu cikin masu ganin sa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakure Allah ya fi mana Allah ya tabbatar da tauhidi a cikin zukatanmu Allah ya tsare mu daga shirka Allah ya tabbatar da alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن لا نعلم ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين
Assalamu alaikum tilla baba
kai shi lafiya
lafiya kala alhamdulillah assalamu alaikum
shi lafiya
lafiya kala alhamdulillah